الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المهدر والتعريف بنزلة تأتي لنا بزفري. أمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
يو عشرين دبيو قوات سفر إدري سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جبو ديا دا قريو دو دا أربعين دبيار وان دي 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 دا تقوص gawatan September 2023 zamu tashi daga inda muka tsaya a karatun mu na rila ijaziyatul ula khatima cikawa Allah ya samu iya kamar litafin ayau to shau yace as'alallahu ta'ala husna ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan cikawa wa tatmimul lima fata fi rihlati min zikr masailin su'ilat anafa ajabtu yace wannan khatimar abinda zamu cika da ita shine zamu cika daga abinda muka yi yazo mana a cikin wannan tafiyar tamu na daga tambayoyin da aka yi min kuma na bada amsa a tambayoyin haka zalika zan cika shi wa ijazatin wa gairu zalika da ijazozin da na samu istiraku abiyatun qulta fi fasin yace ga wayin su bai cika nan da na fada a fas wanda ban ga muku ba ina cewa alhamdulillahi ala wusuli li fasa dar shaykhina al ma'muli shaykh tijani al mufid al muli kull al baraya ما هم من سولي برزخ مجد الأولياء الجيلي فما سوى الجيلي فكل جيلي فاترك مقال زي حوال وكيلي كما ترى مناهج الوصولي فلن ترى من عارف موصولي إلا بسر شيخنا المقبولي من زاره يفض بكل سولي من كل خير وجد محصولي وزرته كوالدي وعولي إنا رجعنا بجميع السولي والحمد لله الكريم المولي شو يتي من قد يوى الله ناسا موسى دوا إزوا غرنفاس جدم shewu mashawu tijani radiyallahu anhu abin nema shayina shewu tijani wanda yake mai kwararo failarsa ga dukkanin halitta shine madatsa na gaggagan waliye ne dukkanin zamani inda ka ce zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai to dukkanin zamanai wannan maganar haka take karbu da magana duk wani ma abocin san zuciya da mai kila waqala idan kai haka to zaka samu kaga hanyar Shehu Tijjani mai sadarwa zuwa gare shi ba za ka taɓa samun wani arifi masanin Allah da ya sadu da fadar Allah ba face ya samu ne da sirrin Shehu Tijjani abin karba hakika duk wanda ya ziyarci Shehu Tijjani zai rabota da dukkan abin da yake nema na daga dukkanin alkhairi masu samammu hakika ni Barhama in yasu ya ziyarce shi kamar yadda mahaifina ya ziyarce shi na sha ba mu tarihi anan farkon zuwan abinda yasa yace kamar yadda mahaifina farkon aikin hajjin Haji Abdullahi mahaifin shi radiyallahu anhu sai da ya fara bi safar sannan ya wuce ya tafi yayi aikin haji ya je ya ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika farkon aikin hajjin shi radiyallahu anhu shi ma sai da ya biyo safar ya ziyarci Shehu Tijjani ya wuce yayi aikin haji zai ci manzo Allah ya daya kuma biyowa ta fas a wannan ne nake ga muku Haji Abdullahi mahaifin Shehu radiyallahu anhu ya je gaban kabarin Shehu Tijjani yana tawassali da Shehu Tijjani cewa yana da bukatu guda uku bukatar ta guda ɗaya yana so Allah ya ba shi zaman to shine gausin zamanin sa bukatar sa ta biyu shine Allah ya sa ya samu wani ba'ari na daga a charbin mulamu Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu bukatar sa ta uku yaje lafiya ya dawo lafiya saboda haka ya gama addu'o'in sa bace dan dauke shi yake shingida sai ya farki sai ya ga Shehu Tijjani radiyallahu anhu a farkin sa yace ka je wajen wani dan wani kace ni na aiko shi ya baka tarbiyina da wani abu na daga cikin sha'ar nawa yaje ya ga mai yace wallahi ba dan kai ka zo ba da ba zan yadda ba saboda dukkan mu dangin mu mu kadai muka san mun gaji wannan abin babu wanda ya sani tabbas wannan mafarkin naka gaskiya ne ya dauka ya bashi sauran bukata guda daya a guda biyu a wannan mafarkin da shoje zai zai je lafiya ya dawo lafiya sauran bukata guda daya zaman to gausul asali ya dau lokaci ya dau lokaci ya ga dai babu wani alama har lokacin da ya kamata ya tashi ya koma ya bi jirgin ruwa ya ci gaba da tafiya ya juya baya yana tafiya hanyar zai fita daga rauda ko daga masallacin Shotijani ya juyo ya ƙara kallon wannan kabari yace Allah ina dai tawassali da ma'abocin wannan kabarin ka cika min wannan buri nawa na zamantuwa ga wasu zamani juya wanda zai ya fita koi sai wani mashadi ya bayyana gare sai ga Shotijani jaharatan ido da ido amma kuma wannan garin shine rike yake da kabarin sa annu sai yace leka ha gani da ya leka cikin kabarin sai ya ga gidansa sai Alhaji Abdullahi ga gidansa na a cikin kabarin har ga shi Ibrahim nan yana yaro yana wasa sai yace mishi to wannan da ka ganshi shine ma abocin wannan bukata abu ya cin kala hali khadim al-hadrat al-muhammad yace Ahmad Sukaid mujiban li ga kuma wayansu baituka nan wanda Ahmad Sukaid al-ayyashi yayi min bayan nima na ya masa sannan ya amsa min yana cewa ya za'iri wa bi qalbi kana maswaka nasitu minni yadan in kuntu ansaka saraita minni ya masra ruhi min jasadin lisirki hubbin bihi maulaka aulaka la tasibannaka qadda adhudaka wa qad fazar bi waslika li bil yumni yumnaka wallahu yar'aka fi hillin wa mursahilin wa lil tasirin bihi tadibu mahyaka wa sadr minka bin nuril haqqi munsharihun hatta bada sirruhu ala muhyaka ala adhi hayyinan badran law ubtadarat min natla'i bishirin haythu yardaka وقد تلقيت من بنت الفكر منك بما فيه رداك وكل الخير وافاك فنادي حجك ونادي بالزيارة لي بل التجاني ودمت ألو بأولياك وحمل السلام إلى أخيك فاو أخي وابن الحقيق الذي بسرك واخاك لا زلت مؤال ود في كمال ردا وفي مراك الأولى يدوم مركاك yace ya za'iri Shehu Ibrahim zai kawo baitukan da ya masa bare mu fara kawo baitukan da Shehu Ibrahim ya mai sai mu fasa sai mu kuma mu fasa wannan da nake ji ko sai yace wa hayyal abiyat lati qultu lahu fa ajaba ga baitukan da na ga mai shi kuma ya bani amsa abin da yasa Shehu ya fara kawo nasa nuna ladabi ga Shehu Ahmad Sukaid yace ma kuntu ta'ammuluhu hadha hu bushraka hadha khalifatu qutbil kaun wa faka ya bajatul asr inni lastu ansaka iz lam yakun fi biladillahi sharwaka فكيف أنسى الذي أشواقه ملأت قلبي فقلبي دواما عند مغناك بل كنت أرسل روحي كل عوينة هناك يا شيخ جسم اليوم وافاك سكر رجل القوم سر الختم من خدعت لو المعالي فيعلو كل من حاك ولست ناسي إهسان من انتبه ولا يمل لساني عود ذكراك لك الحناء بما أوليته عربا وللحناء برؤياي محياك yace ma kunta ta amma lokacin da yazo wajen Shehu radiyallahu anhu sai Shehu Ibrahim zai je wajen sa sai ya tashi maraba da Shehu radiyallahu anhu yace yau babban bako ne ashe dai Allah ya kadara ya kadarta cewa zamu haɗa kai ido da ido saboda gabanin nan wasiƙa ne tsakanin sa da Shehu radiyallahu anhu har Muhammad Raji Kanun sai da ya tara littafi Mukhtarat sunan littafi wasiqu da suke tsakani wasu ba duka ba wasiqun da suke tsakanin Shehu Ahmad Sukaid da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ina yawan ga ƴan uwa ayi kokari dan Allah a mallaki littafin nan a karanta shi zaka gani yadda wasiqun suke tun yana wa Shehu Ibrahim bayani irin yaro da muridin sa har fada yake wa Shehu har kaza har aka kai lokacin da zai rubuta wasiqa yace ina neman kalamun ce min kaza ina na yadda kai ne kaza na yadda kai ne kaza lalle na tabbatar kai ne halifan Shehu Tijani kai wa inni ara Sheikh Tijani khatiman wa anta allazi qarasta fi khatim al-fasa ni fa ina ganin Shehu Tijani kamar zobe ne amma kai ne dutsen da yake kan wannan zoben wannan fa maganar da nake gaya maka ba fa ina gaya maka bane ba an hawan dantsan zuciya na ko kuma ina fada ne dan wani maye a'a ina fada ne a watsake kuma izini ne daga hadira Allah yake ga maka wannan magana sai bi da aka sayi maraba da ganin Shehu radiyallahu anhu sai kuma yake ga Shehu ai na tana ma kamanta da ni sai Shehu yace abinda ma kunta ta'amulu wa hadha wa bushraka abinda ka kasance kana buri to yau ga busharar nan ta bayyana gare ka kai Barhama in yas ka sani fa hadha khalifatu qutbil kauni yau ga halifan qutbin halitta baki daya zo maka sai dawo yace ya haccan zamani ni fa bazan taɓa manta da kai ba domin a cikin duniyar nan babu wani irin ka balle in manta da kai ta yaya zan manta da wanda shauƙinsa soyayyarsa ta cika zuciyata kai fa a cikin zuciyata addawwama kake koda yaushe kai bari ma dai na dade ina aiko ruhi na koda yaushe zuwa gurinka yau kuma ya sheyi na yau kuma ga jiki na nan ya biyo ruhin nawa yana zo ni wa faka ya zo wajenka ya suka rijin jama'a ya sirrin shehu tijjani ya wanda daukace daukaken makamai suka kankan da kai a gaban sa kai ba ma gaban ka ba wanda ma ya zo gurinka makami yake hawa balle kai ba zan ta umantawa da kyautatawa da kai mini ba kuma baki na ba zai taba gajiya da ambatan ka balle ya ambaci waninka lalle ka sani farin ciki ya tabbata gare ka daga abin da ka samu ni ma kuma farin ciki ya tabbata a gare ni saboda ganin fuskan nan taka da yaji haka to abin ka mawaki ne ya tsira mawaki eh mana shi yana cewa mu waka gadanta muka yi a jinin mu take yau sai yace to bari ni ma in dauki irin bahari da kai amfani da shi ni ma in maka kai ba ma bari ba har kafiya da kai ba kafiya wace ba to bari in amfani da ita ni ma in maka sai yace ya wanda ya zo ya zirace ni ya wanda zuciyata ita ce wajen zaman sa kaji fa shi mare zuciyata ita ce wajen zaman ka ai idan na manta da kai barhama to tabbas zan yi mantawa da hannuna zai yi manta da hannuna ba zai yi ba hakika kai kana yawo a jikina kamar yadda ruhi na yake yawo a jikina saboda gaskiyar soyayya da ubangijinka ya baka na shautin janni kada ka taba tunanin cewa ka bata ko ka zame akan hanya hakika kai ka rabota da saduwa ka rabota da albarka Allah ya ci gaba da kiyaye ka a cikin duk inda kake zaune duk inda kake tafiya hakika ka samu sirri wanda ya dada dukkan rayuwarka ga kuma ina ganin kirjinka cike yake da haccan Allah fa kirjin nan naka fa dade cike yake da sirrin Allah saboda tsabar cika da yi sai ya zama to sirrin ma da ya cika a zuciyarka har ya fara naso ana gani a fuskarka dala'ata fi hayyinan badran la wabtadran wannan lokacin nan da ka bayyana ka bayyana ne kana matsayin kamar wata daren 15 su wali ba sa magana fa ta banza wata daren 15 ko rana ta 14 ake magana shi kuma Shehu Ibrahim ya sunna bai da awa bai fati cewa shine sabul fati ba bayan ya riga ya san cewa waqad tama fati inda madi waqad ana jami'ur rijal ghaibi ta taqaba'i sai da aka samu wata kan karni ya cika karni na 14 din dan ya zaman to ya zo suka raji yana a matsayin wata daren 15 din rana ta 14 Allah sai an gane karatun namu yace ai bayyana ka shine bayyana albushara bushare da suka zo mana hakika ina ganin ka sai na karbi sako daga kwakwalwa ta fikirminka daga wajenka kuma bi ma fi ridaka daga abin da yake cikin yardarka da dukkan alkhairin da ya tattara gare ka saboda haka kai farin ciki lalle kai farin ciki da wannan hajjin naka da kai farin ciki da wannan ziyarar da kai mun kai ba mani ba kai farin ciki da ziyarar da kai wa Shehu Tijjani kuma ka dawwama cikin daukaka daman kai madaukaki ne sannan in ka tashi koma ka dauki sakon gaisuwa na zuwa ga dan uwanka Muhammadu Khalifa wato shi Muhammadu Khalifa nan dan uwana ne dana ne na hakika allazi bisirki wa haka wanda ya abokance ka da gaskiya ya ku alin gidan Haji Abdullahi ba za ku gushe ba kuna cikin soyayya da cikakkiyar yarda kuna cikin daukaka kun dawwama cikin madaukakan bayi to wannan fatin gabanin ya kara fasalama Shehu ne yana cikin abin da yasa sallama Shehu Shehu radiyallahu anhu zai farkon lokacin da yayi niyyar zai kara zuwa wajen Shehu Tijjani radiyallahu anhu lokacin ana yaki matsarancin yaki shi kuma Shehu Ahmad Sukarbi ya ji zarar Shehu Tijjani sai ya ji hatifi yana fitowa daga kabarin nan yana jin sautin magana ana cewa ya kai abai shi haka jinkirta da wannan zuwan naka yace la 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 to wanda nake ba wannan wasiƙar haka yi mana nisa to zalika fadlillah yake manya sha wallahu zu fadlil azim yace abinda zan fara da shi a wannan hatimar shine ijaza da Shehu Ahmad Sukarbi yayi mini na hadisi musalsali bil aulawiyya malaman hadisi abinda ake nufi da hadisi musalsali bil aulawiyya shine hadisin da na hadu da wannan malamin hadisin hadisin da ya fara gaya min ya kuma ya fara bani ijazar sa shi ma fa mal inda ya karba shi ma daga farko shi ma inda ya karba daga farko har zuwa kan sabon da ya fara ji daga wajen manzo Allah an gane to
tace a'a
to a'a gane koma kazu daga wayansu jama'a na daga shewunne wanda ya kaba ido da ido hakika ya mini ijazan nan shi kuma ya kaba daga barakatul adl ar-rida abil abbas sayyidi ahmad samiji shi kuma daga ar-rahal rawiya abil hasan ali bin zahir al-witri al-madini al-maqdisi wanda aka sani da ibnu budar kenan shi kuma ya kaba daga abin nadir al-mustafa bin yadi shi kuma ya kaba daga al-qadi sayyidi hamid bin muhammad bin abdulislam banani shi kuma sun karba daga daga al-witr mazkuri wancan shi kuma ya wa huwa awwal hadithin sami'tu minhu ma shi duka wannan hadithin da ya fada shine farkon hadisi da yazo da yaji daga wajen su shi kuma daga shehin sa sai ahmad min natullahi al-maliki al-azari shi kuma daga muhaddis al-sham malamin hadisin sham baki da siriya ash-shaykh abdurrahman bin muhammad bin abdul karim shi kuma ya karba daga badruddin muhammad bin ahmad bin aqilatul makki wato kan sahibul musallati kenan shi kuma daga sheikh ahmad bin muhammad ad-dumyai wanda aka sani da abdul gani ko ibn abdul gani kai shi kuma daga ash-shaykh ma'mar muhammad bin abdul aziz al-manufi shi kuma daga ash-shaykh abul khair ar-rashid daga sheikh al-islam zakariya al-ansari wannan dai an fara sanin inda aka gano ko wayannan dai an san su shi kuma daga al-hafiz amr bin hadal al-asqalani shi kuma daga abul fadl abdurrahim bin al-husain al-iraqi shi kuma daga abul fatih muhammad bin muhammad bin ibrahim shi kuma daga abul farad abdul latif al-harrani shi kuma daga abul farad abdurrahman bin ali al-jawzi shi kuma daga al-hafiz abi sa'id isma'il bin abi salih al-mu'azzin al-naysaburi shi kuma daga babansa abi salih din wanda aka sani da al-mu'azzin shi kuma daga babansa shi kuma dahir muhammad bin muhammad bin muhammad zayyawi shi kuma daga abi hamid ahmad bin muhammad bin yahya bin bilal al-bazzari shi kuma daga abdurrahman bin bishr bin abdul hakim an-naysaburi daga sufyan bin uyainata daga nan yace huna in kadat al-awlawiyya daga nan wannan duk wa'annan duk wanda yaji daga wajen wanda yaji shine farkon hadisin da yaji shine kowa zai ce wa huwa awwal hadisin sami'tu minhu alal asahi shi kuma daga umar bin dinar daga abi qabusa maula abdullahi bin amr bin al-asi shi kuma daga abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yaji daga wajen annabi shine arrahimuna yarhamuhum ar-rahmanu tabaaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai wannan duk kowa ya san wannan ko sannan shi suka yi yace muna da wa'insu hanyoyin ma daban-daban bayan wannan mun saka su a cikin littafin da muke kiran shi kashful gummati ya hadisin rahmati haka zalika mun fade shi a cikin littafin muqaddimur rusuhi fi mali mu'allifi min ash-shuyukhi yace wa bi zalika kullihi ajazna al-khalifata as-sayyidi al-haj ibrahim bin al-akhi al-marhum sayyidi al-haj abdullah inyas wa huwa awwal hadisin sami'ahu minna wala ba'sa an yaj'alhu fi awwal kulli darsin min durusi li yarwiya an wa hadiru fa yatakhallaqu bi khuluqir rahmati wallahu al-musta'an qala mujizan katibu abdurrabi ahmad as-sukrayji amana wallah yace to duk wannan nima nayi ma ijaza ga galifan shehu tijani a sayyidi ibrahim dan uwa na margayi sayyidi alhaji abdullahi lalle shine farkon hadisin da yaji daga gurina kuma babu laifi shi ma ya ringa fada idan zai fara karatu dan su ma mutane almajiran su karba daga gurinsa wannan kenan haka zalika shehu suka yi jin shehu Ibrahim ya min ijaza a hadisi nan na ranar Ashura musalsali daga shehun mu karshen wato kan alƙalai masu adalci a garin Fag wato shine sai ash-shaykh Sayyidi Hamid bin Muhammad bin Abdulislam Banani ya ji shi ranar Ashura shi kuma ya kado daga shehin sa ar-rahalatur rawiya Abil Hasan Ali bin Zahir al-Witri al-Madani al-Hanafi shi ma ya ji shi ranar Ashura daga Sayyidi Ahmad bin Natullahi al-Maliki al-Azhari ya ji shi ranar Ashura daga al-Allamah al-Amir al-Kabiri ranar Ashura daga Abil Asar Sheikh Hassan al-Sahimi shi ma dai ranar Ashura daga Sanhuri shi kuma daga Algidi daga Aminuddin Muhammad bin Abil Judi bin Najjar daga Fakhruddin Muhammad Suyuti daga babansa Abul Faraj bin Sheikhata daga Abil Hasan Ali bin Ismail bin Quraysh daga Sheikh Abdul Aziz al-Munziri daga Abi Hafsan Umar bin Kabrazar daga Abi Bakr Muhammad bin Abdul Baqi al-Ansari yace manji daga Abul Hasan bin Ali al-Zuhari yace Abul Hasan Ali bin Muhammad bin bin Amr bin Kaysan ya labarta mana yace Yusuf bin Yaqub al-Qadi ya labarta mana yace Abu Rabi ya labarta mana yace Hamad bin Zaid ya labarta mana yace daga Ghailan bin Jarir bin Abdullah bin Ma'bad al-Zamani bil Mimi kenan shi kuma daga Abi Qatadah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace siyamu yawm ashura inni atasibu Allah azza wa jalla an yukaffira sanatan lati qablahu rawahu Muslim azumin rana ashura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina buri daga wajen Allah subhanahu wataala ya gafarta ko kuma ina zato kyakkyawan zato ga Allah subhanahu wataala ya kankare zunubin da aka aikata shekarar gabanin wannan shekarar kenan shekarar ta wuce kenan da al'ayya ne Muslim ne rawaito kuma Shoaib bin Yusuf ya karbi wannan ijazar daga wajen Shoaib amma suka ji shi ma kuma rana ashura idan kun tuna ko وقال كل واحد من رواه سمعت في يوم عاشوراء دك وانن ومعلمان cikin ijazan nan sanadin nan kowannen su ya karba da gudun shayin sarana ashura da ya tattara haka sai shi suka yi yace hakika na labarta wa dan dana mai biyayya shehi khalifan shehu tijjani sayyidi alhaji ibrahim dan marigayi alhaji abdullahi in yadda wannan hadisin kuma na mishi ijaza ranar ashura ni ma daga cikin kunshin abubuwan da neman ijaza na daga hadisi musalsali bil aulawiyya wanda yayi wannan shine bawan ubangijinsa Amr dan sukaraja Allah ya amintar da shi to haka ba suke da ijazozin da yawa wata ijaza kuma bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi wa man wala wa bas yace hakika nayi wa sahibinmu masoyinmu a cikin Allah da zatin Allah domin neman yardar Allah a Sheikh Ibrahim dan Alhaji Abdullah in yas alkaulaki a Senegal a cikin duk abinda littafin Allama al-Amir al-Kabir al-Misri al-Wasli duk wani littafin wannan bawan Allah wanda yazo gurin mu na taga hannun shehunmu marigayi Ustaz Sayyid Badr al-Din al-Hasani al-Shami al-Shami al-Dari wal-Waqat al-Maghribi al-Fasi al-Asli shi kuma ya karbo daga shehin sa Sheikh Sika shi kuma daga Amir Sagir shi kuma baban sa daga Amir Kabir shi kuma daga baban shi kuma ijaza tamma da sharadinta mutabara wajen ma'abota abin na tattara baki daya na bawa Shehu Ibrahim Yusuf radiyallahu ta'ala anhu inji Shehu Amr Sukai wannan kenan lokaci eh hikayatin Shehu yace to bari in ba ku labari abin da ya faru ne a Makka yace mafiya yawan waɗanda suke nuna zato ga bayin Allah waliyan Allah subhanahu wataala suke jingina wa waliyan Allah jahilci ba san alqur'ani ba ba san sunna ba kai har suke ce musu ma bid'a suke yi yace mafiya yawan su idan ka lura da su ba sa magana ne ta ilimi yace a wannan tafiyar nawa na fahimci haka domin an samu mutanen da suka yi min tambaya suka ce mun wai ni dan dariƙa shehu tijani ne dariƙan nan ta tijjaniya wanda nake roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara daga shuhuranta a duniyar nan baki daya nace musu ƙwarai kuwa sai suke neman su inkari nace a kada ku yi inkarin dariƙa ku tambaye ni mecece dariƙar kanta suka ce mece dariƙa yace dariƙar tijjaniya ba komai bace ba face istighfari salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai la ilaha illallah ana karatunta safiya da yammaci tana da jagora shine shugabanmu maulanmu Abul Abbas Ahmad dan Muhammad Tijjani Sharifi Hasanihi wanda nasabarsa ta dangana daga babba zuwa babba har izuwa maulana Muhammad Nafsu Zakiya shi kuma jika manzo Allah hakika wannan shehu tijjanin ya tashi cikin bautar Allah cikin kyakkyawan dabi'a da neman ilimi ya hadace alqur'ani yana dan shekara 6 ya kuma shagaltu da neman sauran fannoni na ilimi har sai da ya cika yin batsa a wannan fannukan na ilimi har sai ta kai mutanen zamanin sa mutanen gabashi da yammacin zamanin sa duk yadda suke da ilimi suka yadda suka yi mai shaidan cewa lallai wannan bawan Allah mai ilimi ne kuma lokacin da aka mai shaidan nan bai wuce shekara 21 ba bayan ya samu wannan shaidan wajen manyan malamai sai ya shagala da bautar Allah subhanahu wataala ya rabu da mutane baki daya domin yana neman ya kusanta da Allah har Allah subhanahu wataala ya mai fatuwul akbar ya samu sanin Allah ya zama daya daga cikin manyan gaggagan waliyan al'umar manzon Allah kuma bai gushe ba har yanzu ya bamu labari kuma adali ne shi a wajen malaman hadisi sun san labarin adalin mutum abin karba ne mutumin da ba sika ba ba adali ba shine wanda ba a karban maganar sa saboda haka ya ga mana ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ido da ido ya lakana mai wannan dariƙar kuma ya mai izini ya lakana wa dukkanin halitta duk wanda ya nema a wajen sa walau namiji ne ko mace ce bawa ne ko da'intacce ne mai sabo ne ko mai bin Allah ne duk yake lakana musu da shar'i na farko shine mutun ya ringa kasancewa cikin tsarki da tabbatar da kiyaye sallah guda biyar a cikin jama'a da sunnonin da farlanta da sunnoninta da bin umarnin shari'ar manzon Allah da gujewa haninta da kuma gujewa da kin saka rigar amincewa makarin ubangiji cewa ni dan dalika tijaniya ne bari in saba wa Allah babu komai to duk wanda ya ka zai samu mummunan mutuwa Allah ya kiyama da mummunan karshe yace haka wa'annan sune sharɗin dariƙar sa kuma wannan sheyin ya riga ya ga mana yace duk abinda za su mutum an ni sheyin fazuno bi ni zan sharifa ma faka faka zuwa ma khalafat ruku duk abinda wuka daga gauri an ce ni na fada ko auna shi da ma'auni na shari'a idan yayi daidai da shari'a ku rike shi idan bai daidai da shari'a ba ku zubar da shi shawu yace da na fada haka sai shi mai inkarin sai mun tambaya yace kila innahu indahu salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam faddala ala alquran to an ce shi shawu tijanna naka yana da wani salati a cikin dariƙan nan nasa yace wannan salatin ma yafi alqurani kuma an ce sunan salatin nan salatul fati shi yace ya kware ko ga salatin nan barka je yadda yake Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatil ma wal khatim wa sakana salatul wal hadi la saraka mustaqim wa ala ali haqrin dal azim amma shawu tijani bai ce tafi alqurani ba yace ne ce bari ma in ga maka duk wanda yace haka yayi ƙarya yayi kage ga shawu tijani radiyallahu anhu ka koma bari in ga maka abin da ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani baki da bakin sa abin da ya faɗa shawu tijani yana cewa amma falalar alqurani daukakan alqurani darajar alqurani a sama da dukkan wani magana na daga azkarai ne ko salati ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kowani irin nau'i na ibada yace inji shawu tijani yace lamari ne audahu min ash-shamsi ya ma furana bayyana yace abu ne tabbatacce abu ne sananne a cikin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisai tabbatattu suka tabbatar da wannan yace kuma bari in kara maka da haka qur'ani yana da daraja ta fuskoki guda biyu wanda duka wayannan fuskokin babu wani abu wanda yafi alqur'ani daraja da shi yace fuskar farko shine kasancewa alqur'ani maganar zati ne madaukakin sarki maganar zati muqaddasati ce al-muttasifatu bil azmati wal jalali maganar Allah ce a bar siffantawa da daukaka da girma yace ta wannan martabar ba za ka iya hada maganar Allah kalmar Allah da wata kalma ba ka ce ta fita ka ce kuma shi wannan mai dariƙan ne zai ce kuma wata hadisi fati ta Qur'an nan yace fuska ta biyu shine fuska ta biyu shine alqur'ani abinda alqur'ani ya tattaro na daga ilmai da ma'arifai da kyawawan laduba da hanyoyin shari'a da kyawawan halaye da hukunce-hukuncen Allah da sufofi madaukaka wanda babu wani abu wanda ya kai qur'ani nan tattaro irin wannan abun yace ta wannan bangaren ma babu wani zance babu wata addu'a babu wani tasbihi wanda ba alqur'ani ba da zai fi alqur'ani daraja ana ji Shawu Ibrahim yace shawu tijani yace ga cewa sannan wa'annan fuskokin guda biyu babu wanda zai samu falalar alqur'ani a cikin irin wannan fuskar sai arifi masanin Allah domin shi arifi lokacin da zai fara karatu za a yaye mishi kogin haƙiƙoƙi zai dawwama yana nutso cikin wannan haƙiƙa saboda haka ma'abocin wannan makamin ba yadda za a ce salatin annabi ya fi alqur'ani a wajensa domin lokacin da yake karanta alqur'anin yana mura'atin duk wa'annan abubuwa kuma yana ganin wa'insu haƙiƙoƙa waɗanda waninsa bai gani irin wa'annan yana iya fitar da yana iya fitar da haƙa'iku da mazajiru yana iya fitar da azalatu da abadatu da a ciki yana iya gano harufan da suke ishara da daidai kun a wahdaniyya ta ahadiyya ta Allah yana fitar da abubuwan da suke magana da sifatani kadimatani hadisa da hadisani din nan guda bin nan shine a cikin harufa masu bibbi ba ma isa isir ko ana yi a cikin magana yana iya fitar kuma da mazayaru guda uku harufan da suke nuni ga wannan yana fitar da masu rudi yana fitar da masu yarbe yana fitar da masu shishira da a ciki to kai nan waje idan ana wannan magana kai da ni da kai da bamu kai irin wannan ba sai mutum zauranci ake mu yanzu ai zauranci muka ji ana yi ko to shi kuma arifi da ya san wannan ba zai ji abin zauranci ba ya san me ake cewa to sai da hadisi suna ji to wai nan sune suke ji wai na wai na ga wannan wallahi bi man ga mun tole shara yau to wannan kenan to wannan arifi shine wanda duk yake sanin wannan idan yana katin alkur'ani ji kuma yake kamar yana zance da Allah kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake so ya zance da Allah falyaqra'ul qur'ana ya karanta alqur'ani irin nasu imani ne ba irin nasu bane ba Allahu a'lam alhamdulillah saboda haka shehu radiyallahu anhu yace to ma'abocin wannan magana ma'abocin wannan makami ba yadda za a ce wai wani abu ko salati ko wani abu da ba salati ba ya fiye mai alqur'ani alqur'ani ya komai alqur'ani ya fi komai saboda ya tattaro wa'annan makaman guda biyu yana jin idan yana kanta Qur'ani kamar yana jin daga zatul muqaddasi sama'an sarihan yake jin magana sai dai shi ma arifin ba ko da yushe ba ne shauci da ba ko da yushe ba sai lokacin da ya samu lokacin da yake karshen alqur'ani ya tattaro duka asiyarsa yake kokarin yana tafakkuri a ciki ya narke cikin wannan magana amma lokacin da kai karanta alqur'ani yake zurr ba tare da mura'atun wa'annan abubuwa ba yana irin mu nake ji an gane ko yana irin yan tada baki amin shau yace lafi kullu waqtin wa inna ma zalika fi istigraqi wa fana'i fi Allah ta'ala sai lokacin da yin istigraqi ya fana'i cikin Allah to martaba ta daya kenan sai alqur'ani ma abota martaba na daya yace ma abota masu martaba ta biyu sune wanda alqur'ani sun san cewa wannan alqur'anin maganar Allah ne sun san kuma yana da ma'anoni na zahiri kuma idan suna karanta alqur'anin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin hazzu amil zaitun nas suna fahimtar larabcin da ake faɗa a cikin wannan an fahimta ta ko yana kuma nutsuwa lokacin da yake karanta alqur'anin yana ji kamar cewa zancen Allah nake karantawa Allah ne yake saukar da sakonsa yake faɗa to tare da kuma bin duka dokokin alqur'ani duk haninsa ya hannu duk umarninsa ya bi ya ce to shi ma wannan za a tura shi zuwa ga ma'abocin martabacin ta farko duk da bai kai shi daraja ba shi ma wannan alqur'ani mafi aula ne gare shi fiye da salati da komai da komai saboda me ya fahimci kalmar Allah sannan yana nutsuwa idan yana kantawa yana ji kamar wannan sako ne na Allah yake ga mai kuma yana bi duk wani umarnin duk umarnin alqur'ani yana bi duk hanin alqur'ani yana gujewa nanin to shi ma fa yana kan wani makam da wa'annan su ake cewa wa'annan sunan su ake cewa waliyai khasa khasatul khasat min al-awliya'i wa'annan suke cikin budulul buduni kenan an gane ko wa'annan kuma na nabiyinna sun wanda suke cikin jamala da zala to to wannan kenan martaba ta uku shine mutumin da yake karanta alqur'ani bai san wani abu na ma'ana alqur'anin ba ruwansa shi dai kai bir yake karanta bai san wayansu ilmai da suke cikin alqur'anin nan ba kawai aramma ne da aka dauki allo aka daka akai santu akai darasu akai santu na dai akai na biyu aka karya takarda aka rubuta gashi nan kuma bai ma san fasarar ba amma dai idan aka zauna tukuri malam sai an gudu yamma to yace wannan shi ma wannan shiryayye ne da shi wuta jani kamar sauran ƴan uwansa baubayin mutane da ba su san fa'ana alqur'ani ba basu ma iya larabci ba sai dai sun tabbatar wannan alqur'anin zancen Allah ne kuma suna nutsuwa idan suna kwanta ba don kuma badan su ji inda za su yi bata ko inda wannan su zai bata, kuma sun tabbatar cewa wannan maganganun din na Allah ne duk da ba san ma'anar maganganun ba. Shehu Ibrahim Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace shi ma wannan yana kan martaba ta daya da ta biyu da ta uku ta annabiyin nan, an hada su da mai ma'abocin martaba na uku nan. An fahimta ko?
Assalamu alaikum. Ya ya
ya ya ya ya
abawa shugaba ne
eh mai am
jama'a alhamdulillah muna cikin karatu sai ga dan maulanmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wannan bushara ce gare mu, mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sai da Muhammad al-Arab Allah ya ba mu albarkacin su. Mallam Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya ce gaba da cewa to wannan shi ma za a kai shi ga wannan matsayin, shi ma alkur'ani ya fiye masa sauran amma fa bai kai mukamin mutum na biyu balle ya kai na uku. Ana gane karatu? Sai mai martaba ta hudu. Mai martaba ta hudu shine mutumin da yake karanta alkur'ani. Sawa'un 'alima ma'ani ya aw lam ya'lam walau ya san ma'ana alkur'ani ko bai san ma'ana ba illa innahu mutajarri'un ala ma'siyatillahi ghayr mutawaqqifan an shay'in minha, sai dai shi kowai yana saba Allah duk abin da yazo shine saba wa Allah, shine kaza shine kaza shine kaza. To wannan mutumin bai kamata a ce alqur'ani ya fiye masa salatin annabi ba, ba zai yiwu ba a ce haka, saboda kullun karanta alqur'anin yake kara maimaita zunubi, yake kuma kara zunubi, kara halakar da kansa yake yi. Dan haka wannan ya shaddalu qawlu subhanahu wa ta'ala wa manazzal mimman zikra bi ayati rabbi wa arda anha inna ja'alna ala qulubihim mu'akkinatan yafqahu wa fi azanihim waqra wa an yara kullu ayatin la yu'minu biha, wa innan sunne wanda aka kawo su alqur'anin suka bujirewa alqur'anin ba su bin alqur'ani da sauransu, da fadan Allah waylil likulli affakin asim yasma'u ayati la yutla alayhi thumma yasiru mustakbiran ka'allam yasma'aha, azaba ta tabbata ga mai yawan ƙarya mai yawan zunubi wanda yake jin ayoyin Allah ana karanta mai amma kuma sai ya bijire kamar ba a gaya mai ba. Sannan da fadan Allah qul ya ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum wala yazidanna kathiran ma unzila ilaykum min rabbikum tughyanan wa kufra, ya ku mazawali taji ba za ku zama ba ku akan wani martaba ta komai sai kun tsaya da alqur'ani da altawra da injila da abin da aka sauka muku. Da fadan Allah subhanahu wataala wala tattakhizu ayati llahi huzwa, kada ku rike ayoyin Allah abun wasa, kaje ka saba wa Allah, kaje ka shagiyar ka, kaje kai kaza kai tata kai komai, sannan kuma ka bi kowa sanin alqur'ani a wanda ka ringa ma rike salati ta yi Allah ya gafarta maka, eh saboda kana karanta alqur'ani kana ƙara jin kaje kai kasa kai mai kuma ka da karanta alqur'ani ka bi kowa iya karatun alqur'ani nan, kuma ka zo kana tafadin inda Allah yake cewa ya wallazina amanu innamal khamr wal maisu wal ansab wal lazamu rizqun min amali shaytan, to kuma ka ki ka bari Allah yake yamu
amin.
Yace ga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yusharrifuna mutrafina wa yastakhifuna bil abidin wa yaquluna bil qur'ani ma wafaqa ahwa'ahum wa ma khalafa ahwa'ahum tarakuhu fa inda zalika yu'minuna bi ba'd al kitabi wa yakfuruna bi ba'd al hadisa. Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai me yake damu wani mutane wanda suna nan suna aikata abinda suka ga dama, suna wasa da kwakwalen bayin Allah, suna fadan alqur'ani, suna janyo ayoyin da suke son zuci suke son zuciyarsu ne sai su amfani da su, wa'inda kuma suka ga ba su son su sai su bar wayannan ayoyin. To in dai haka ne yu'minuna bi ba'd al-kitabi wa yakfuruna bi ba'd ne, sun imani da wani bangare na qur'ani sun kafirci wani bangare. Wa arada sallallahu alaihi wasallam an yasduqa alayhim alwa'id alladhi fi alaya qala ta'ala afatuminuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'al dhalika illa khizyun fi alhayati ad-dunya wa yawm alqiyamati yurduna ila ashadd al'azab. Shehu Tijjani radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana so ya tabbatar musu da narko na azaba, sai ya ja musu wannan ayar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yace
shin ya za ku kasance kuna imani da wani bangare na alkur'ani ko kafirce wani bangare na alkur'ani in dai za ku yi haka ku ranar tashin kiyama za ku haɗu da azabar Allah mai tsanani da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna min ashaddin nasi azaban yawmal qiyamati alimun lam yanfa'ahu Allahu bi ilmi yana daga cikin mafiya tsananin wanda za a yi ma azaba ranar tashin kiyama malamin da Allah bai amfana da shi da ilimin sa ba wa qawlu subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hashtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma sunsa cewa Allah yace wa man a'rada an dhikrina duk mutumin da ya bijirewa ayoyin mu alqur'anin mu zamu tashe shi ranar tashin alqiyama makawo sai yace ya ubangiji ya zaka tashe ni makawo bayan na rayu ina mai gani sai Allah yace eh haka abin yake domin kuwa ai haka muka aiko maka ayoyi mu suka zo maka fane tita kamanta da su kake aiki da su dan haka kai ma yau za a manta da kai Allah ke yi amin saboda haka mutumin da ya bar aiki da alkur'ani faqar nasiyahu kamar ya manta alkur'ani ne wal wa'idu sabitun alayhi kuma narkon azabar Allah tabbatacce ne fa misla hadha la yakun alkur'anu fi haqqi afdalu min salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin irin wa'annan mutanen alqur'ani ba zai zamanto mafi daukaka mafi girma mafi dacewa a wajen sabbiye da salatu manzo Allah fa ashabul maratibi salatatul awwal alqur'ani fi haqqi abdul min salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibul martabati rabi'ati salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi abdul min alqur'ani yace wa'annan masu martabobi guda uku ne da na gaya maka wanda na gaya maka na farkon fa arifi ne wanda yake istigraki yake fana'i a cikin zatin Allah lokacin da yake karanta alqur'ani yana jin sama'an sarihan min az-zatil muqaddam al-muttasifati bil azmati wal jalali eh wa inda suke kan makami na budunil buduni ne ya za ka hada kanka da su wannan eh ba za ka hada kanka da su ba wannan nabi masanin alqur'ani ne ya san tafsirin alqur'ani yana bin dukkan ka'idojin yana hannun kafu a sama wannan fa da wala dukkan ka'idojin yana bin su dukkan hana-hanan yana ka hada kanka da shi wancan nabin kuma tukurin arin ma ne na gaske ya je gabas ya kewaye tsangayoyi ya dawo yana kokari wajen bin a umarnin Allah amma fa bai san alqur'anin ba amma a hadda ce yake a kansa shi ma ba ka hada ba shekara 15 da yayi wasa ne arin ma ba su labarin wala da ka sa abu a zalike an gane ko amma iri na tayu da irin ka da tayu ba kama da shi alqur'anin ba sannan kai kafi kowa toye mudu dan kasuwa kuma kafi kowa kanta wai lillin mu dafife Allah zai zakkalu ala nasi yastahfu ko kuma kai kake kanta wani abu kafi kowa irin wannan eh kafi kowa kasala baka san yin sallah kana jin ana kin sallah kace nan da awa ɗaya na yi ta asuba sai an tashe ka bare nan da awa ɗaya kin tashe ni ko ka tashe ni ko to ka iya irin wannan ba za ka kai to sai aka ce shi a haƙƙin irin wannan mai muƙamin ya karanta salati ga manzon Allah ya fi mashi saboda fadin manzon Allah rubba qari'in lil qur'ani wal qur'anu yal'anku da yawa akwai mutumin da yake karanta alqur'ani alqur'ani yana tsine mai Allah ke
amin
yawa amma kuma kai da ni da kai kada mu ce bari mu shagala a nan hudun nan abun kaskanci ne almajiri shi ran yace kai na hudu kai kokari ka kai wallahi ana kai na farkon fa malamin zaka ana kai na farkon ana kai na farkon ka kai matsayin wannan na farkon idan har a lokacin Imam Al-Alusi ko me ruhul bayan idan har a zamanin sa an samu wani almajiri da na sha baku labarin sa wanda aka yake sauka alqur'ani kullun dare aka kawo shi wajen wani sai yace madallah madallah aka ce mai ai alqur'ani yake sauka kullun dare yace yaro abinda nake so da kai yau idan ka tashi zaka karanta alqur'ani a sallarka ka ji kamar gaka ga manzon Allah wanda aka sauka mai alqur'ani ai da ya tashi ya kabbara yace Allahu akbar idan yana karatun nan sai ka sauri tsoro yake jiji yake kamar annabi zai ce a'a yara ba haka aka ce ba haka aka saukar mun ba da kar ya iya samu ya yi izifi a shirin mutum fa da yake ai da safiya ta yace ni gaskiya ba na sakin haka aka ce ba sarar hankalin ka sai yace go yau kuma abinda nake so idan za ka yi sallah ka ji kamar gaka ga manzon Allah ga kuma jibrilu wanda yake kawo annabi sakon ko gaka ga manzon Allah ga jibrilu to ya tashi ya kama zai sallah idan ya fara wata ayyafa ko ya biya ta daidai sai ga kamar a'a ya fasike ba daidai bane sai kuma koma ya gyara ta bakara kawai aka gama izi bibiya kawai laji izi bibiya ayoyin da sai da bakar madina cin waya mai atani wa 85 aya kawai baki da wanda yake sai yazo ya fashe ko kai ce gaskiya ni ba na son wannan tafiya ina zai yi ni da nake so ka alqur'ani yace yaro tsaya kai ya hakuri akwai inda nake so na kai ka yau kuma ka gagga ka ga manzon Allah ga jibril ga rabbul izzatu jalali shi wanda kalmar ta sake yau kai karatu a jam ya abin da ya kasance ai dan yaro yace Allahu akbar yana bismillah sai fashe kuka ba nan fa an ji ba wai tsoron kai jiji ba ji sai yake kowe gashi ga ubangiji yayi narke ya samu itigrake baki dayan sa saboda haka loka yanzu yana kan makamin ba yana karantawa bane yana kan makamin yana ji ne daga zatul muqaddas sai kaga abin eh an samu ci ba ko an samu ci ba ne ci ga waka samu sai ko ba sokar kuma ba ka saka ci ga mai hakari ja ko saboda haka abinda maulama shehu tijjar radiyallahu anhu ya fada wanda shehu ibrahim radiyallahu anhu yake ba wannan mu'arizin amsar shine salatul fatihi shehu tijjar bai ce tafi alqur'ani ba bari dai alqur'ani kalamu zati ne maganar Allah ne yafi kowani irin salati yafi kowani irin tasbih yafi kowani irin addu'a yafi an fahimta ko amma a haƙƙin mai zunubi wanda bai bin haƙoƙin Allah da yawa ka ajiye salati ka fuskanci qur'ani kawai kana karantawa kuma kana yin sabo kamar kana ƙara halaka kanka ne Allah ya amin an fahimta ko saboda haka za mu tsaya anan wajen da kamata ba ma banda izinin su ya kamata ba a gaban su jinin shehu radiyallahu anhu anan wajen mu yi magana irin wannan a gaban su abin da tsoro abin da firgici amma dai mun yi ne domin neman albarkar su lalle yau rana ce mai albarka a gurin mu eh da mun giran su ne muna cikin maganar su ga shehu ibrahim radiyallahu anhu a wajen nan za mu roki ya taba mana magana ai kadan yi mana addu'a mu neman albarkar sa baki da mu alhamdulillah amin
bismillahirrahmanirrahim
shehu yace bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillah rabbil alamin
ga yesu ka tabbata godiya tabbata ga Allah ubangijin talakai
alhamdulillah
godiyar Allah godiya ga Allah
rabbul alamin tauhid
alhamdulillah rabbil alamin tauhidi ne kadaita Allah
wassalatu wassalamu ala afdalil ala afdalil khalqillah
salatin Allah da amincin Allah su bata ga mafi darajar halittar Allah baki daya
sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
shugaban mu annabi muhammadu da alayansa da sahaban sa baki daya
radiyallahu ta'ala anil khutb al maktum wal khatib muhammad al ma'lum abi al abbas ahmad bin muhammad al tijani
yarda Allah tabbata a bisa ga kutubi abun boyewa sirri maulamu shehu ahmad al tijani radiyallahu anhu
ذلك خليفته مولانا ابو الاسحاق شيخ الاسلام الحاج ابراهيم
هكذا لك يد الله ثبت خليفه شو تجاني رضي الله عنه مولانا شو ابراهيم رضي الله عنه
وجميع خلفائه
ده دكنن خليفه شو تجاني رضي الله عنه
وخلفاء الشيخ ابراهيم
ده باقي خليفه شو ابراهيم رضي الله عنه
كذلك مولانا وجدنا الشيخ
haka zalika yarda Allah tabbata a bisa ga maulanmu kakanmu shehu Abdul Malik Okene wanda yake sirikin shehu Ibrahim Yes ne
wa khalifatuhu
kuma halifan shehu Ibrahim Yes ne
wa khadimuhu
kuma hadimin shehu Ibrahim Yes ne
wa habibuhu
kuma masoyin shehu Ibrahim Yes ne
jama'a jami'an
kakanmu ne baki ɗayan mu nan
ra'isuna jami'an
shugabanmu ne baki ɗayan mu nan
fani fi shekh
wanda ya kare cikin shehu Ibrahim radiyallahu anhu da baki ɗaya halifofin sa
Kano
daga baki ɗaya halifofin shehu na Kano
laqad talaba min Allah an yajma'a bayna dammihi wa damm ash-shaykh
haqiqa ya roƙa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya hada jinin sa da jinin shehu radiyallahu anhu
fa atahu qit'atan min zuriyatihi
sai gashi wani tsoka daga zuriyarsa tazo
min ummina sayyida bilqis
wanda ta fito mana daga wajen uwarmu sayyida bilqis
wa ba'da tamami hifziha li kitabillahi fa akhadahu ash-shaykh fa akhadha ash-shaykh
bayan ta haddace alqur'ani shehu ibrahim ya karbe ta
wa akhadha as-sa'idatu wa ataha li imam hasan
sannan ya dauki ya karbi
Hajiya Sa'adatu ƴar uwar binnan ƴa ga Sayyida Bilkisu ƴar uwar Sayyida Bilkisu kenan ya bawa jikansa Imam Hassan aure
Hassan Maimuna wa Atali Sheikh Ahmad
sannan ya dauki ƴar uwar Sayyida Bilkisu wanda take cousin gare ta ana kiranta Maimuna ya bawa ɗansa Shehu Aqibu
wa akhadha salamatu wa ata wa atadhu li Sheikh Muntaka Ibrahim
sannan ya dauki kanwar Sayyida Bilkisu baban su ɗaya da Sayyida Bilkisu sunanta Salamatu sai ya aura wa ɗansa Shehu Ibrahim sai aura wa ɗansa Shehu Muntaka
idan huwa katfani ya fi Sheikh
to ai idan ka lura Shehu Al-Maliki ai baki ɗaya kare a cikin Shehu irin wannan sokantaka ko ta ina
hasan wa mana
zahiri da badin ya kare cikin Shehu Ibrahim
Shehu idan lam yamil minhu abadan
kuma Shehu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bai taba juya baya ga Shehu Al-Maliki ba abadan
lam yamil minhu
bai taba juya baya daga gare shi ba
annahu akhadha wa atali abna'ihi
domin bayan ya kaba kuma yazo da ƴaƴansa
idan law kana hunaka ziyaratun la zada
aida a ce akwai wani ƙari da daga ƴaƴa da Shehu Al-Malik ya ƙara wa Shehu radiyallahu anhu
aina abna'uha abna'u sarara aina banatuha
yanzu ina ƴaƴan Sayyida Bilkis
ka annahum rijal
yace su wa'annan ƴaƴan matan fa mazaje ne su
inna hadhal a'mal a'malu rijal
domin wannan aikin da yanzu ya tara ana yi a gidan nan aiki ne na mazaje
ana sakantu fi Kano li sanawatin ma zawjati
ni na zauna a Kano shekaru da yawa tare da mijinta
walakin la hatta ana wa zawjati
okay ni na zauna a Kano shekaru da yawa da matata
wallahi yaqulu wajibatu fi baiti
amma ni a abun shi
illa nadira
amma
akhruj ila zawaya
na'am yace ni na zauna a Kano shekaru da yawa da matata amma ba ma a wazifa a gidana sai dan kadan
muna zuwa
wani su zawuyoyi nake zuwa kuma mi zikirin juma'a mi wazifa
yasuna wa yaquzuna na ila zawaya
su suke zuwa dauko mu su kai mu zawuyoyi mi wazifa
saratan naqra'u fi albayt
wani lokacin min yi a gida a gidansa a gidana
wa hum yaqumuna bi ihtifali almawlid
amma sai da umani ita ce take tsayawa ta yi maulidi
مولد الشيخ
تيم مولد شو
مولد رسول الله
تيم مولد من زال صلى الله عليه وسلم
تعمر المولد في والد عند والدها
باين تاجي تيم مولد عند أكي فأجدم بابنتا
وإذا يحتفلون في المولد في أوكينة
سنم بس وداتا أك وكم سجل باين سنا مولد يا أوكينة تشي إيانا سنقال أوكينة إسا أما إسا ما سكك أر مولد يا أجدنتا
لأن الوالد هي أول من قام بأحتفال مولد الشيخ
دو من باب السيد أم عني سيد أبلكيس إذا شيء بركم وند تفار مولد شو إبراهيم يس
أول من nabbahatna jami'an
idace farkon wanda ta nabbahar da mu ta gaya mana ta tayar mana da tunani ya fa kamata ni
har
Shehu Abdullahi babban dan Shehu Ibrahim sai da tai
kullu ya yafa hada
kowa ya san wannan magana
wa nahnu naftakhiru bidhalika
kuma mu muna alfahari da haka
innani ana min abna'iha
domin ni ina ni ɗaya daga cikin ƴaƴan Sayyida Bilkis
ana wa Sayyida Khadija ukhti
da ni da Sayyida Khadija ƴar uwata mu ƴaƴan Sayyida Bilkis ne
nahnu wa ahlu bait Sayyida Bilkis ashqa
mu da ƴaƴan Sayyida Bilkis shaqiqai ne uwa ɗaya uba ɗaya ne a ɗakin su muke a tare muka babu wani hijabi tsakanin mu da su
wa hiya awwal man hafizat alquran ba'da ash-shaykh mubasharatan
Sayyida Ummu Hani ita ce farko wanda ta kammala alqur'ani bayan wafatin Shehu Ibrahim yasa immediately bayan wafatin sa gama alqur'anin ta
ya wa sayyida nafisa tu zawjatu Shehu Tijani Hadi
ita da sayyida nafisa ƴar Shehu Tijani Shehu Al-Hadi Al-Murtani matar kai Shehu Tijani Shehu Al-Hadi Al-Murtani
haka zalika sayyidatu Safiyatu bintu sayyid Ali
haka zalika da sayyida Safiya ƴar sayyid Ali Sisi
matar Shehu Muhammad Yasin haka zalika Safiyatu bintu Sheikh Ukhti Sheikh Tuhan
da sayyida Safiya ƴar Shehu Ibrahim yas ƴar uwar Sheikh Muhammad Tahani
wahidatun yuqalu laha Balqis
da wata ana ce mata Bilkisu
sumiyat bi Sayyida Bilkis
an saka mata sunan Sayyida Bilkisu ne
wa idan rabbat Sayyida Bilkis allati rabbat ummuha
Sayyida Bilkis ita ce wanda ta reni uwar wannan wanda aka saka mata sunan Sayyida Bilkis
wa Sayyida Hafsatu taqumu bi nafs al maqam fi kusa
haka zalika idan ka koma kaga Sayyida Hafsatu zaka ga ita ma irin wannan hidimar da ƴar uwarta Sayyida Ummu Hani take yi haka ita ma take yi a kusa
haka zalika
Sayyida Rahmatullahi haka zalika Sayyida Fatima
wa Sayyida Aminatu Safiya rahalat ila Sheikh
ita ko Sayyida Aminatu Safiya ita tafi ta riga mu zuwa wajen Shehu radiyallahu anhu
Allah yubarik fihim wa yahfazhum.
Ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi wa gidan sai da Bilkisu albarka ya kiyaye su.
Amin.
Na?
Wa yutawwil umruhum.
Allah ya dada rayuwar su.
Nisa'un hunna qad faqu ar-rijal.
Lallai ayyan sai da Bilkisu mataye ne amma fa sun wuce mazaje.
Maqamuhum 'azimun.
Wallahi maqamun su babba ne.
وهمتهم همم الرجال
ولا همت همر مزاجي
لقد بلغوا مقام كبير في الولايه
حقيقه سن كاي قولولوا مقامي بابا ا cikin walitaka
bitadubi
amma tare da ladabi ya
haka ta'allumi
tare da neman ilimi
ittiba'i sheikh
da bin shehu ibrahim radiyallahu anhu
ittiba'i sunnati
da bin sunnar shehu radiyallahu anhu
ya'iddin
da rayar da addini
wa ihtifalat bi munzi nabi sallallahu alaihi wasallam
da rayar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
sa'adatul nas
da taimakon mutane
sa'adatul fuqara
da taimakon talakawa
wa masa'ihun nas
da yi wa mutane nasiha
Allah yajazi
Allah ya saka ya sa bulkis da alkhairi
amin
yau nazo
jitu yumunzu qabl al-amsi
nazo tun shekaran jiya
kuntu maridun jiddan
sai dai ba inda lafiya sosai alƙala lafiya
sai alana wajibtu sihha
amma wallahi da nazo gidan nan naga abin da yake faruwa na samu ƙari a jikina da man nace ba na so in ganta sai dai ranar juma'a ko ranar alhamis
dai akunu sa'ida
domin in kasance sa'idi ne mutum
zuruha
in zo in zirce ta
wa'azziha
kuma in zo mata ta'aziyya
wafati ibnati hafsatu
saboda wafatin yarta hafsatu
ibnati
wanda ayata ce
ibnatu ukhti
rr uwata
wa ibnatu akhi
kuma yar dan uwana shehu usman bashir
alhaji usman bashir
alhaji usman bashir
alladhi kullu abna'u ash-shaykh ya'rifunahu
wanda shi alhaji usman bashir duk wani dan shehu ibrahim ya san shi
wa khadama ash-shaykh hatta radiya ash-shaykh anhu
yayi wa shehu ibrahim hidima yayi wa shehu ibrahim hidima har sai da shehu ibrahim sai yarda da shi
wabadahu wa salama a sayyidi ayyu wal hajji abdullah
da shehu ibrahim ya yi wafati shi alhaji usman bashir ba bai tsaya ba da hidima ya ci gaba da hidima ga sayyidi ali sisi da shehu abdullah inyas
la yuridu ulwan fil ardi wala fasada
baya neman wani dokaka a duniya baya neman wani kaskanci a duniya
sufiyun
sufi ne tantagariya
muslimun
muslimi ne cikakke
mu'minun qawiyun
mu'mini ne mai karfi
ويأكل بعمل يديه
yana yana ci ne da hannun da wata kan gumin hannunsa yana fita ya nema ya ci
wa'abidun
kuma bawan Allah ne
mutamassikun
kuma mai riko ne da bautar Allah
mutamassikun bi hablillah
kuma mai riko ne da gir Allah
mustahidun fil khidmati
mai kokari ne a cikin hidima
mutawadi'un daima
amma fa duk wannan abin na Usman Bashir za ga shi mai kaskantar da kansa ne shi ko da yaushe
wa'adilun baina abna'i shaykh
kuma Usman Bashir mai adalci ne tsakanin ƴaƴan shi bai bai daga wannan sama da wannan
wa rahimun bihim
kuma mai jin kai ne da tausayi ga ƴaƴan shi radiyallahu anhu
to ana wa muhammadan
wata rana da ni da shehu muhammadan inji shehu arabi yake ga wannan shi da shehu muhammadan
wa shafi'u wa mahdi
da shehu shafi'u da shehu mahdi
da shehu quraish kulluna
da shehu quraish dukkan su biyar suna da lissafo
la yarana illa wa nasahana
ba zai taba ganin wafaci sai ya kira mu yayi mana nasiha
summa hu qaddama lana hadaya
bayan ya mana nasiha sanan sai ya dauki hadiyya gwagwaba sai ya ba mu
ka'annahu tawalla shay'an min tarbiyatina
kai ka ce Usman Bashir ya dauki wajiba ya dauki lamarin tarbiyantar da mu ne
Usman Bashir min dumni abna'i shar
ni zan ga muku Usman Bashir dai daga cikin ƴaƴan shehu Ibrahim ne
kudamu aidan
kuma dai daga cikin hadiman shehu Ibrahim yes ne
wal hadim
hadimi ne shi so sai mai hidimta wani
hadim huwa ahammu min kulli shay
yace hadimi shine mafi muhimmanci ga fiye da komai
Abubakar Siddiq radiyallahu anhu
Sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu
afdalu khalqillah ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya
wato sayyidina abubakar shi ne fi daukaka duk halittar Allah bayan manzo Allah da sauran annabawa
bimaza wajada zalika
wai da me sayyidina abubakar ya samu wannan makamin
bi mahabbati wa khidmati lillah
ya samu ne da soyayyarsa da hidimarsa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka zalika sayyidina Umar bin Khattab
Usman wa Ali
haka zalika sayyidina Usman haka zalika sayyidina Ali
ila akhirih
har izuwa karshen su
asharatul mubashirin bil janna
baki dai asharatul mubashirin bil jannatin nan
asharatul baqiya
da sutatul baqiya din nan
kuma wara'ahum
da wa'inda suke bayan su nan
ila shatt jani wa ila shah
har izuwa shau tijani har izuwa shau ibrahim
ma wajadu ma wajadu
dukkanin su ba samu duk abinda suka samu ba na makami da wilaya
ali mahabbatin lillahi wa rasulihi
face saboda soyayyar su da Allah da soyayyar su ga manzon Allah
tibahihim li sunnatihi
da kuma bin su da sunnar manzon Allah da yadda suke rayar da addinin manzon Allah
wa ruhama'un fi khalqihi
da yadda suke jin tausayin halittar Allah
wa khidmati nabi sallallahu alaihi wasallam
da hidimar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa matfuhu
na
wa matfuhu
da yabon manzon Allah da suke
haza faqad wajadu ma wajadu
to da wa'innan abubuwan suka samu abinda suka samu
Allahu jazim jazim an al-islam khairan
Allah ya saka musu da musulunci mafi mafi fitin alkhairi
amin jami'il muslimin
Allah ya saka dukkanin musulmai
amin jitu
nazo
li'azziha
da'iman ita da ta'ziya ta gare ta
zuruha aidan
kuma da in ziyarce ta
anna ukhti
domin ita yar uwa ta ce
wa ibnu wa bintu shaykhi
kuma ita yar shewu na ce shewu ibrahim ne
ukhti kabira
kuma ita yaya ce babba
bi manzilati alwalid wal walida
ai ita babbar yaya tana kan makamin baba ne da baba
wa hiya hamilatun li kitabillah
kuma na ina makallanta bayan haka kuma ita ma abociyar alqur'ani ce mahaddacin alqur'ani ce
shabihatun bi shaykh
kuma gata tana kama da shehu ibrahim
mutawajiatun ila
tare duk wannan abu mai kaskantar da kai ce ita sai da umma hani
Allah ya tawila umraha
Allah ya jajara sayyidina umma hani
ma'a
sihhatin tamma ai tare da rafiya cikakkiya
amin wa yazidu rizqaha
Allah ya ƙara arzikinta
jama'atuha
Allah ya ƙara jama'arta
jismuha
Allah ya ƙara ƙarfin jikinta
hiya wa auladiha wa banatiha
ita da ayyanta maza da ayyanta mata
jami'u wa kullu man ma'aha
da duk wanda yake tare da ita
wa jitu aidan ta'ibun lillah
nazo kuma ina mai ƙarin ne tuba ga Allah
wa ta'ibun ilaiha bayna yadayha
kuma ina mai ne mutum ina mai neman tuba a gabanta
da kusuri fi jinabiha
wa ilaiha yace saboda nayi kusuri wajen bada haƙin ta wa ne mutum
nayi aci ta tan biduna an araha
wani lokaci ina zuwa ba tare da nazo na ganta ba
idan ta'akhadtu anil hudur fi ta'ziya
kuma gashi nan nazo nayi dinkiri wajen yin ta'ziya
wa hadha kullu taqsirun
yace shi a bakin shehu ba a bakina ba yace duk wannan kusuri ne a bakin sa ba a bakin mu ba
wa ibtila'un
yace bala'i ne a bakin shehu kuma imtihani ne daga wajen Allah a bakin shehu muna nema ta yafe mana ta yi hakuri da ita da ƴaƴanta da dukkan wanda suke tare da ita da dukkan almajiranta
jitu
nazo
hatta jitu كنت أن آتي بالحبل والعصا.
كي نافا كسم ما أنت دزن زوجينا أن تود سندا د إجيا.
لكي إذا جت تربطني وتضرب لأني أسد الأدب.
سبوا إذا نازو أم بات إجيا أن تطوري نتيم بولا لا ده ده كم سندا سبوا ده ناي مون لا ده بي أبا كيشو.
لكن أعرف أنها رحيمة.
أما دي ناس إذا ميزم كيشي.
ولهذا جيت.
شيء سانزو.
لأجدد توبتي وإيماني.
domin in zo in sabanta tuba na in sabanta imani na
wal'ahdu aidan
in ƙara sabanta alƙawari na
tawbatan nasihatan tawbatan nasuha likai la arju abadan
na zo na dan in yi tuban zaren bunu tuban da bazan ƙara koma kan zuni na ba
sojati hiya amruha biyadiha biyadi sayyida umar
wannan matar ta wa sayyida anisa lamarin ta baki ɗaya a hannun sayyida umar take dukkanin kun san ta
na'am insha Allah ta'ala
insha Allah ta'ala
al'ana arju Allah min Allah tabaraka أن يزيدني أن يزيد من عمري
إن ركن الله سبحانه وتعالى قار شكرونا من شو الله
جل وعلا أول بنت وجدته الآن في حياتي أسميها بسنة أمهاني
yan in samu ƴamace wanda ina samu in saka mata sunan sayyida ummu hani
walau arattu annani sa'amutu sa'aktub alwasiyata bi al-sabbalah
idan ku ina matata a ce yau tana dauke da juna biyu kuma na san zan mutu kafin a haihu to zan rubuta wasiya cewa ko bayan raina in an samu ƴamace a saka mata sunan sayyida ummu hani
yawman qala sayyidina ali ibn abi talib
watrana sayyidina ali ibn abi talib yace
al-bariha sallaitu 100 raka'a
yace na ajiya nayi sallah nafila raka'a 100
fa qala wahid anta la taqafu min ar-ra'i
yace sai wani ɗaya daga cikin mutane yace sai dai Ali baka jin tsoron a ce kana riye ne dan a gani a fada
fa qala man alladhi yura'i bi ghayriha
yace a to wane ne zai yi riya da wani abu
in banda wannan mu kuma a can in muna ba da ziyarar shehu mu
kuma daga miki ma mu nuna mu ce gashi
saboda su wannan mutane ko kai ka ba su hidima kai riyai ma Allah zai karba
su wa'innan bayan Allah da kake gani ko ka ba su hidima ko kai musu hidima dan riya Allah zai karba
wallahi in shehu in sun zauna ma sati daya ba su sallah in ka sallah bayan su wallahi ka samu sallah
wallahi suka zauna sati guda ba su sallah ba suka zo sallah kai sallah bayan su Allah ya karba sallaka
saboda haka sharifi lawa na ka dinawa duka
kuma ku tattaro a biye shehu
waje dole naka nawa ne okay
tantar na shehu
sai sai ka ga bari na bakara
na'am
ya bakara ina so maka alheri ni nawa 40 ne ba da yawa ku kawo naku to
har da
to ya kyau
na yawa ni ko na shi
sana kita makesa kita makeshi to badan wani zan ta makeka to jarata ga jarata
ko kawo
Yes.